Masoya ya kike burin samin ki nake wallahi da gaske nake ba kariya ba Hadiza tu ya kike kaunar ki ni nake alkawari zanar ki ba wasa ba ba duka aka taru aka zama daya ba ai ya so kike duba ba daya ba sauraru batu na kece ta daya gana manufa ta babu kariya wallahi ni halina da bani soyayya ta da bani a cikin maza wallahi ni halina da bani soyayya ta da bani a cikin maza bazan miki halin da naga dama ba 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 ki gwada ni dan ki gane cewa ko ni naki ne ni ba irin su bane ni mai tausayi ne ni mai so da gaskiya ne mai rike amana ne mai sa ki dariya ne fata na ne ki gane ba duka aka taru aka zama daya ba Ai ya so kike duba ba daya ba Sauraru batu na kece ta daya Ki gane manufa ta babu kariya Wallahi ni halina da bani soyayya ta da bani a cikin maza Wallahi ni halina da bani soyayya ta da bani a cikin maza bazan miki halin da naga dama ba 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 bazan miki halin da naga dama ba